Nigerian civil war that came on the heels of Nigerian independence.
But when after the half-socialist soldiers in Nigeria came, Lieutenant General Faru Yahaya, ke bude wani babban taro kan sha'anin tsaro da kuma kalubalen da Najeriya za ta iya koya daga yakin basasar shekaru 3 da ta gwabza. Yana mai cewa yakin basasar ya zanto zakaran gwajin dafi ga sojojin Najeriya, musamman irin kalubalen da aka fuskanta lokacin wannan yaki na rashin iya jigilar isassun kayayyakin yaki, waralun samar da kayan fada da dai sauransu. Lieutenant General Yahaya, wanda Major General AB Ibrahim ya kirce shi, ya kara da cewa,
as you all know, logistic support is the bridge between the deployed forces.
Kamar yadda aka sani ne, kai kayakin fada fidin daga shine kashin bayan samun nasarar duk wani yaki wanda duk wani farmakin da Dakaru ke yi ke bukata. Yace ana dai sani da irin kalubalen da Najeriya ke fuskanta samun wajen samun ma a sayar mata da kayayyakin fada daga kasashen waje, wanda hakan ke shafar aikin da sojojin Najeriya ke yi a halin yanzu. Tun da farko sai da kwamandan kwalejin horas da dabarun yaki ta Najeriya, Major General Solomon Odunwa, ya yi bayani makasudin wannan taro.
The key objective of this symposium examining in more detail the conduct of the Nigerian civil war.
General Odunwa ya ce za a yi nazarin yadda aka gudanar da yakin basasa ne, sannan a yi tsifa dalla-dalla don ganin irin darussan da za a iya koya dangane da matsalolin tsaro da ake fuskanta a halin yanzu da nufin shawo waɗannan matsaloli. Ƙwararre kan sha'anin tsaro, Farfesa Shedrack Best, shi ne ya gabatar da takarda wacce ta fi jan hankalin sojoji da mahalarta wannan taro. Daga bisani na tambaye shi ko wani darasi ne Najeriya za ta iya koya dangane da yakin basasar?
A yakin basasa akwai abubuwa da yawa da suka faru wanda ya kamata mu yi koyi da su. Lokacin da aka fara wannan yaki, rundunar sojoji ba su dade sun taɓa fuskantar irin wannan kalubala ba. Amma duk da haka a cikin shekara uku an ƙarasa wannan yaki, an samu an yi nasara. To tambaya shi ne, yau muna da kalubala game da tsaro a ƙasar Najeriya. Wane irin darasosi aka koya? Ana fama da maganan kayan aiki na soja. Ana fama da tallafa wa sojoji wani lokaci ba a samun shi isasshe. Ana fama da wanda suke munafurci sadarwa a aikin soja. Wani lokaci sai ka ga an fado wa sojoji a kwashi kayan fada, kayan yaki, a zai amfani da shi a cuci sojoji. To irin wayannan abubuwan ya kamata da mun koyi wani abu. Misali, ya a ce bayan shekara 50 da ƙarshen yakin basasa, har yau Najeriya bata iya ta kero kayayyakin fada na kanta ba, ko da yake an kafa kamfanin kera makamai na Najeriya wanda muke ganin da so samu ne da yanzu nan za a ce an samu biyan bukata, amma har yanzu ana fama. Kaga ya kamata an koyi wani abu. Kuma muna samun ta'addanci, mutane da za su sauke jirgin sama na soja, wayannan ba wasa za a yi da su ba. Wannan kalubala ne wanda ya yi kamar abinda muka fuskanta a yakin basasa. Ya kamata mu zauna mu yi amfani da hankalinmu saboda mu samu ƙarshen wannan.
Farfesa Shedrack Best, ƙwararre a kan sha'anin tsaro kuma malami a jami'ar Jos. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.